music at houseofsongs.com.
Sababun mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani ku taho ku jiya a cikin tsanaki badanna afi kuwa sababun mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani ku taho ku jiya a cikin tsanaki badanna afi kuwa
sababun mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani ku taho ku jiya a cikin tsanaki badanna afi kuwa
hadda sama dan sarki tabara Allahu inna wara wanda bai da iya kuma bai da mara a gurin sa nake zara rabbana kai mun da rukun basira waka zanka taba
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani
rabbana idadin sira karamci idan bakai adadin sawa ga mafi sarki kuma mai aminci da bakai ya kamar sawa wanda ba na tsime koko da mara kaunar sa na sagawa
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani
hujja tana kaltuwa yar kasida a ita za ku ji nan gaba wasu na ji suna furucin talauci ishi ne wai kangawa a gurin mutuwar auren Bahaushe ala abu ya dawa
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani hujja ku ji a cikin sanaki ba dan
suka ce aure na ƙarya a ko auren sha'awa wasu ko suka ce aure na dole ko aure na gawa wasu auren kwaikwayo da jari jahilci kan gawa
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani
wasu na ji suna furici da cewa a auren kashe gobara sai na ce dangi ku taho ku zauna hankalin ku ku tattara biyo ala bisa zinkaya ba dan yafi kuwa
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani
mafi kyawun rayuwa umumi iya a wannan zamani idan san kafa babu kwatan kwacin su iya har dukiya dan uwa yaya a ina ka samu idan ba auren kaiwa
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani
ce ba sha'awan ga tsari ko ba ku yarda ba sai in ce ku nazarci kasar Afrika wai ce ce kan gaba a fage na rashin ma'adanai har daulolin ci gaba
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani
ga misali dauki kasa ta Ghana a saka Niger a gawa Chad Mali hada da Madagascar kamar roban bursuwa ya ba su suna ba fagen mutuwar aure ba asan suwa
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani
da gaske muke fa akan talauci idawo fa cikin gida babu rawa ibo hada ya ruwa suna ta hada hada katafawa gabin dal igala aure ba su saushe ba
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani hujja ku ji a cikin tsanaki ba dan aiki
kau da wannan malan kai duban magabatan unguwa wanda su suka haifo mafi yawan mu kai duban nasuwa talakoki sai ke babu shakka aure ba su saushe ba
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani
wa inda har kuma kance eto a nemo magani ashabu rasul abun kwatance babu wanda muka gani ya saki dan hujjar talauci ko dan bai koshi ba
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani
abinda yayi ragowa zan fade shi jin dadin talaka auren sanna da diyar mutunci wanda ya fi na sadaka marhaban shukuran fukunai wa juna ba za fa ku gaji ba
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani hujja ku ji a cikin tsanaki ba dan aiki kuma
yan uwa kun da ji talaucin nan ba a kanmu ya so mu ba na yi hange ba kuma mu bane a saho ba na kangaba iskanci babu kamar bature bai sau ma a tarsa ba
sababin batuwar auren bahaushe a wannan zamani
aure ni'imar bayi halala adan samun nutsuwa garkuwa ta tsareci ba fasadi hanyar karin yawa kurjini da muhibba na cikin sa ba a kasakanta ba
sababin mutuwar auren bahaushe a wannan zamani
kuma gashi ilahu ya la'anci e mai auren dandana a maza kake ko jinsi na mata kun fada ala'ana zuciya ta so ba ta nutso a kullu ba za fa su gamsuwa
sababin mutuwar auren bahaushe a wannan zamani
wanda ya aure dan kyan sura a kodo mai sha'awa kyau za ya dishi sha'awa ta kauce ba saurin yin kawa kuma ya wuce sai da fatanci sai ka ce wa ai kuwa
sababin mutuwar auren bahaushe a wannan
karkoba masa auren dole da tauya haiki ba zai ta asiri ba kunya hangen dala adab da kuni birnin ba ku kai shi ba
sababin batuwar auren bahaushe a wannan zamani
eh aure domin wadata dukiya fa ya mallaka ya saure shi ya kama ganye dole zai rikito da ka tsuwa ya tashi gami da tarko ya barka da jaiwa
sababin batuwar auren bahaushe a wannan zamani
shi asasin aure ilimi ne eh garkuwar sa kwata gawa nan ake fasanin haiki na aure ya zama ba a kokawa ku zama ku cikin dadi lumana maza a jikan kowa
sababin batuwar auren bahaushe a wannan zamani
sarki a gidanka ka shigo da barazana sai ya zama da sun je dore irka hankalin sai ya razana ba sa nutsuwa ba sa suku ni sai in ba su ganka ba
sababin batuwar auren bahaushe a wannan zamani
ka shigo da fushi kuma in kiyaraka in gyara murya da ɗanka su ba zama ɗakunan su sai in ce maka mata na kirma da ganinka kai ku baka damu ba
sababin batuwar auren bahaushe a wannan zamani
ka shigo da salama su su amsa suna ta faran faran yara na tsalle da ganinka yauwa wannan garin matar ka tana haiban wa farhan har tana ke bashan goba
sababin batuwar auren bahaushe a wannan zamani
na aiki ka shigo ka iske ka dan kama musu naga kin gaji ne fa'uwar gidana kai barkwanci da su sai su ce maka mun zama fansaraka na gida ba mu gajiwa
sababin batuwar auren bahaushe a wannan zamani
hannun ka rike da taba kalashe daga kayan marmari ku ci tare ku zauna ku yi taɗi kuna alfa hari da kauna mai dan gumbiyayya a ba irin tasuwa na ba
sababin batuwar auren bahaushe a wannan zamani
lokacin dinki an harka dinka aka dindinka maso harka ta karatu na wayanka ko ka kai ga mudarrisu in kai haka malan ka raba uta haka ake son uwa
sababin batuwar auren bahaushe a wannan zamani
godiya a gurin sarkin adala ada ya sani na kattaba rabukan nufa ai mata jin fahimta ko anan guri ko gaba manufar alafa a amfana bacin zarafin ku ba
sababin batuwar auren bahaushe a wannan zamani
rabo in ka kan rabo bai tuka na aladan da zaka wani rabo tsitsin ka wa iyayena momina har uban ka raba ni da su a cikin salama ba da na sabi su ba
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani
sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani ku taho ku jiya a cikin tsanaki madanna